إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متين تلاتة بقي جواتن صفر هجرانا لشكرا دبو دايادة دريخود الأربعين دا أكو wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 28 cikin jerin darussa daga cikin littafin Aisharatun Nisa wallafar al-Imam An-Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alayhi. Al-Imam An-Nasa'i ya rusu ne shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan littafi nashi na Aisharatun Nisa wanda wani sashi ne na littafin sa wato As-Sunan al-Kubra yana bayani ne game da fiqhun musulunci game da zamantakewa aure da rayuwa tsakanin iyalai. Allah ya saka mu al-Imam An-Nasa'i da al-Khairi. Za mu tashi kai tsaye inda malai yake cewa bab kaifa tunisu al-mar'atu wa kaifa yuzkiru ar-rajul. Babun da ke bayani akan menene yake faruwa idan aka tashi haihuwar da a haifi ɗa mace, idan aka tashi haihuwar da a haifi ɗa namiji, wato abin da ke faruwa a cikin ɗabi'ar ainihin wato mata wajen taruwa wajen tarawa na ainihin wato aure shine malam zai mana ainihin wato bayani a nan ainihin wato game da shi. Dama dai an san Allah shi yake ba da haihuwa, shi yake ba da ‘ya’ya maza, shi yake ba da ‘ya’ya mata a cikin hikimar Allah, kuma sai ya tsara wato yadda zai bayar ɗin wato yadda zai bayar da ‘ya’ya ɗin maza ɗin, wasu ya ba su maza da mata, wasu ya ba su maza kawai, wasu kuma ya hada musu ainihin duka, wasu kuma ya hana su gaba daya, kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima. Allah ya ce, Allah subhanahu wataala shi ke da mulkin sammai da ƙasa, in ya ga dama shi yake ba da abin da ya so, abin da ya ga dama. Ya habu liman ya sha'u inathan, yakan baiwa wanda ya ga dama ɗiya mata, haka nan kuma in ya so sai waya habu liman ya sha'u dhukur, wanda kuma Allah ya so sai ya ba shi maza. Allah ya ce aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, ko kuma ya sirka wa mutum ‘ya’ya maza da mata. Allah ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima, wanda kuma Allah ya so sai ya maida shi kuma ya zama bakarari baya haihuwa. Allah ya ce innahu alimun qadir, Allah Ubangiji shi ne masani kuma mai kadara. Wannan aya ce daga cikin suratu Ash-Shura. To da haka Allah ne yake bayarwa, wannan kaddara kenan. To sannan Allah subhanahu wataala idan ya kaddara abu kuma sai ya sa mishi sababi na ɗabi'a. Allah ne yake bada abinci sai ya sa ma abincin sababin ruwan sama, sababin ayi shuka, sababin ya fito. Haka nan Allah shi ke bada arziki kuma sai ya sa mutum sababin yin kasuwanci ko aikin gwamnati ko kwangila ko duk wata harka da mutum zai samu kuɗi. Ina fata muna ganewa. To za ka zamu ji bayani akan wannan masaloli insha Allah gurgurdan hali. A takaicen takaitawa Al-Imam An-Nasa'i yake cewa akhbarana Ahmad ibn Yahya As-Sufi qala haddathana Abu Nu'aym قال حدثنا عبد الله بن الوليد وكان يجالس الحسن بن حي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانا حديثي الإمام النسائي كربوشني وانا وجيباي نسائي وكوى الإمام الترمذي يفتد الشيحك الإمام الطبراني أتكن المؤجم الكبير haka na Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta wannan hadisi a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 1008 da lamba 72. A takaice Al-Imam An-Nasa'i ya karbo shi ne daga malamin sa mai suna Ahmad ibn Yahya As-Sufi al-Audi al-Abid, wani babban malami cikin malaman hadisi, wanda al-Imam an-Nasa'i kadai ya riwaya daga gare shi a cikin as-Sunan dinsa, kuma rasuwarsa wannan bawan Allah malamai suna cewa shekara ta 264, shi kuma yake daga Abu Nu'aym, wato Al-Fadl ibn Dukayn kenan babban malami. Abu Nu'aym shi kuma yake haddathana Abdullah ibn al-Walid al-Adnani, wanda al-Imam Abu Daud da shi Nasa'i sarwato hadisansa. Sai aka ce shi wannan malami wa kana yujalisul Hasan ibn Hayy, ya kasance yana zama da Al-Hasan ibn Hayy Ad-Damighani kenan, Al-Hasan ibn Hayy Ad-Damighani. To duk da yake ba shi bane wannan, wasu malamai ne suka ambaci haka. Imam Zahabi ya ce musu a ba shi bane, kuma magana shi ita ce daidai. To abin da yake nufi da wannan ishara shine akwai Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy, wanda ba shi'e ne asalin sa, amma kuma thiqa ne min al-thiqat fi nafsihi, kamar yadda Imam Zahabi ya ambata da wanin sa. Kuma ya kasance kamar yadda suke bada labari, wa kana yarasaifa, ya kasance yana ganin halaccin yin fito na fito da shugabanni a dauki makami a yake su, wanda wannan ba aqida ce kyakkyawa ba, aqida ce ta khawarija, ko malaman ahlus sunna suna hani game da ita. Dan haka shi wannan din yayi ta wannan gwagwarmaya, shi Al-Hasan ibn Salih. Dan haka zaga al-Imam ath-Thawri da sauran malamai sun kasance suna da mummunan ra'ayi akan sa, kamar yadda aka ce wa kana ath-Thawri sayyi'ar ra'ayi fihi. Wannan Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy, wato shi wanda aka ce wannan mutum Abdullah ibn al-Walid al-Adnani, ya kasance yana zama da shi. Ina so mu fahimci dalilin da yasa aka ambaci wannan magana ne, dan a san matsayinsa da irin kallon da malamai suke masa. Yana zama da wancan mutum Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy, wanda shi kuma Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy, al-Imam ath-Thawri da sauran malamai suna da mummunan ra'ayi akan sa. Me yasa? Saboda kana yarasaifa, shi yasa ma ya mutu ne a boye a wani waje a wata mafaka a shekara ta 167 zamanin halifancin Mahdi al-Abbasi, a lokacin gwamnan Kufa mai suna Rawh ibn Hatim ibn Qabisa al-Muhallabi. An sa shi lalle lalle ya nemo shi, da aka ya buya shi da wasu mazowansa a maboyar suka mutu. Wannan labari yana cikin Tabaqat na Ibn Sa'd da wasu wurare. Malaman hadisi, malaman jarh wa ta'dil sun ba da labari daga Abu Ma'mar al-Huzali, yake cewa mun kasance da ni da dan uwana muna gun malam Waqi' ibn al-Jarrah rahmatullahi alayhi, yace fa kana idha haddatha an al-Hasan ibn Hayy la naqtu, sai mun kasance idan yana kokarin ba mu hadisi daga Al-Hasan ibn Hayy ba mu rubutawa. Sai ya tambaye mu yace mana dan menene, sai dan uwana yayi mushi yace fa qala akhi bi yadihi ila unqihi, yana ka alama kamar an yanka mutum a wuya. Yace dan uwana yace haka, misali da zaka kwatanta ka sa hannu a wuya ka ja kamar yadda za a ja wuka. Ina fata mun gane, wato ishara izuwa ga ba ma rubuta hadisin shine saboda mun san shi da wannan ra'ayi na kana yarasaifa, da haka ra'ayi ne sayyi'i ware da gaske a cikin aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, fito na fito da shugabanni da takobi, kuma ba da takobi bane. Wannan baya daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar, kamar yadda muka sha ambata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ayi hakuri ne, yace za a yi shugabanni masu son kai, masu son zuciya, masu wato zaben kansu da iyalansu su kyale mutane. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ku yi hakuri har ku gamu da ni a tafkina. Wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni shine abin da ya kamata musulmi yayi, hakuri din da kuma kokarin gyara halayenmu da musu addu'a mu da kanmu. Allah ubangiji ya canza mana abin da yake shine mafi alkhairi. Wannan jama'a shine aqida Ahlus Sunna wal Jama'a, Allah ubangiji ya sa mu dace. To a takeice sai ya ce an Bukair ibn Shihab, daga Bukair ibn Shihab shi wato Abdullahi dan Walid da yake riwaya, da Bukair ibn Shihab al-Kufi shine wanda nake fada dazu cewa wasu na cewa Addami Ghani ne, amma ba shi bane kamar da Zahabi ya fada. Wannan al-Kufi ne, yana da hadisi a cikin Tirmidhi da kuma nan cikin Imam An-Nasa'i kenan an sai ibn Zubair daga Sa'id ibn Jubair babban tabi'i rahmatullahi alaihi an ibn Abbas daga ibn Abbas Allah ya kara masa yadda kare ibn Abbas yake ce aqbalat yahudu ila nabiy sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qalu suka ce ya abul qasim ya kai baban qasim nas'aluka an ashiya zamu yi maka tambaya akan wasu abubuwa wato suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu yi maka tambaya akan wasu abubuwa fa in ajabtana fiha in ka iya ba mu amsa ittaba'anaka to zamu bi ka wasaddaqanaka zamu gazgata ka wa amanna bika zamu imani da kai kaje da yahudawa suke dauka alƙawari na ƙarya wanda ba cikawa za su yi ba haka yahudawa suka saba kaga sun yi alƙawarin za su bi za su amsa amma zamu ji ba za su amsa ba قال يجي فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا والله على ما نقول وكيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت لو كان مش القوري إيرن القورن دا أين إسرائيل واتو النبي يعقوب سكت لو كان مكانسو لو كتشن دا سكتشي واتو يجي دا سو akan batun Yusufa da yace kala lan ursiluhu ma'akum hatta tu'tuni hatta tu'tuni mawthiqan min Allah lata'tunni bihi haka ne ko illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allah ala ma naqulu wakeel annabi yaqub alayhi salam lokacin da ya'in shi suka damu cewa sun dawo sun tarar da ainihin wato an sanya wato wannan ma'auni falamma wala mafatahu mata'ahum wajadu bidatun ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hadhi bidatuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazadu khayla ba'irin kafin nan sun ce sai ya ba su Yusufa tun daga dan uwan Yusufa saboda sun ga mu sarki za su zo mai da dan uwan Yusufa din da suke cewa da yake cewa falamma rajaw ila abihim qalu ya abana muni amina alkailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lafin suka ce an hana mu an ce ba za mu zo mu awo ba sai mun zo dan uwan mu ka bari mu tafi da shi yace a'a ni ba zan bari ba shin zan amince muku da shi ne illa kamar yadda na amince muku akan dan uwan shi a ji ya samu wata matsala idan na san Allah shine mafi alherin masu kiyayewa kuma shine mafi rahama masu rama to da suka bude kayayyakin su suka tarar da an sanya wato wannan abun awo walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim kudin da suka sanya suka yi awo an da musu da su sai suka ce ba zai yiwu ba sai mun koma shine sai baban sai ce to sai kun dauka mu alƙawari cewa hatta tu'tuni mawthiqan min Allah lata'tunni bihi illa an yuhata bikum lalle za ku dauka mu alƙawari cewa duk bugawa da rayawa za ku dawo mun da dana lafiya lau sai dan al'amarin ya fi karfin ku to da suka dauki wannan alƙawari sannan ya ba su yaron to shine shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam anan suka dauka mashi alƙawarin cewa za su amsa mashi inda ya amsa musu wannan tambayoyin to za su yadda da shi za su yi imani za su yi kaza suka yi ta cika baki shikenan qalu sai suka ce akhbirna an alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam alamatin nabi yace suka ce to abu na farko shine ka gaya mana alamar da ake gane cewa mutum annabi ne qala sai yace tanamu aynahu wa la yanamu qalbu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu daga cikin abin da ake gane mutum annabi ne shine idan shi yana bacci amma zuciyarsa ba ta yin bacci shine daga cikin khasa'is na annabawa shine idan shi zai bacci amma zuciyar shi ba ta gafala daga abin da yake shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallama koda yayi bacci alula shi ba ta karewa sai dai ya sake yin alula istihbaban ba wai wujuban ba wannan hadisi akwai manzo da malamai suka yawa da yawa akan sa me ma'anarsa da kuma yadda za a hada shi da hadisin da yana cewa tana kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci kuma har aji mun sharin sa ko kuma har ma yana kan abun hawa sai an tare shi kar ya fadi daga kan abun hawa aka ce wannan wato ana magana akan cewa shi dama zuciya in bace bacci ba shine tana nan a fadake shi sa annabawa mafarkin su yake zama gaskiya saboda zuciyarsu ba ta yin bacci ballantana ma hashi dan ya kai gare ta, amma idanu na iya yin bacci, dan haka mahallin ido idan ya bacci ku mutun na iya munshari, idan ido ya bacci mutun na iya ainihin wato murginawa ko gusawa daga inda yake ta hanyar kamar yana zaune ne ya kishingida kuma kamar haka. Da haka kowanne mazaunin shi daban, kamar da Ibn Hajar ya faɗa, ya kawo kuma dai wasu ra'ayoyi mabambanta ya tabbatar da wannan ra'ayin wanda shine ra'ayin al-Imam An-Nawawi wallahu a'lam. Sai suka ce masa, kalu suka ce to, wa akhbirna kaifa tu'nisul mar'atu wa kaifa yuzkiru ar-rajul. To ga mas'alar wanda ya babi akan ta, sai suka ce akhbirna, to ka ba mu labari, kaifa tu'nisul mar'atu, me ke faruwa da da za a haifa wajen daukan ciki ya zama ya mace, wa kaifa yuzkiru ar-rajul, me kuma abin da yake faruwa ya zamcewa namiji ne aka dau ciki. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yaltaqil ma'ani, ruwayan guda biyu suna haduwa, ruwan maniyin da namiji da ruwan maniyin ya ta mace, idan miji da mata suka yi kwanciyar aure. Fa idza ala ma'ul mar'ati, idan ruwan maniyin ya mace ya ci galaba, ma'ar rajuli, yayi daukaku akan ruwan da namiji, anasat, sai ta zama ya mace. Wa idza ala ma'ur rajuli, idan ruwan namiji ya daukaku ya hau kan ala ma'al mar'ati, ya zama a bisa ruwan mace, azkarat, sai ainihin wato wannan nudufa sai ta halicci da namiji. Qalu, sai suka ce sadaqata, ce ka faɗi gaskiya. Qalu suka ce fa akhbirna anir ra'd, ma huwa, to ba mu labari game da ar-ra'd, wato tsawa ko kwaron kwatsa ko makamancin haka, menene shi? Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, malakun minal mala'ika, shi ar-ra'd, wato ar-ra'd da Allah ya faɗa al-Qur'ani, ya kira shi da sunan shi dinnan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, malakun minal mala'ika, manzo ne cikin manzanni, wato kamar da Allah ya faɗa, wasabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu sawa'ika fa yusibu biha man yasha'u, zuwa karshen aya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu wannan ar-ra'd din, da lokacin an ambata malakun, wani mala'ika ne wanda ainihin wato yake cikin mala'iku, malakun minal mala'ika, mala'iki ne cikin rundunar mala'ikun Allah. Mukalun bis-sahabi, wanda aka wakilta shi akan kula da hadari, cloud, ma'ahu makhariqa min narin, yana dauke da wasu tsamangu na wuta, ya suku bi hasahaba, da su yake kora hadarin nan, haifu sha Allahu, duk inda Allah ya so a kora hadarin nan ya je, to shi yake daukan wannan aikin na kora ainihin wato hadarin zuwa wajen. Qalu suka ce, fama hadha sautu alladhi yusma'u, to menene wannan karan da ake ji na karan kwaran kwatsa ko makamancin haka? Kala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, zajruhu bis-sahabi idza zajarahu, abinda ake ji nan karan wato tankiya da yake yi wato hadari ne idan ya mai tankiya, hatta yantahi ila haythu umira, yana kora hadarin har ya kai zuwa garin da Allah yake so hadarin ya je, zuwa inda Allah yake so ruwan ya zuba. Allahu akbar. Qalu suka ce sadaqata, iya wannan magana akwai ta cikin littafin Abu Sheikh, ya ruwaito ta. Sai suka ce mishi, sadaqata, kai gaskiya. Qalu sai suka ce, akhbirna ma harrama Isra'ilu ala nafsi, sai aka ce, to ka ba mu labarin menene abinda Isra'il, wato annabi Yaquba, ya haramta, ala nafsihi, akan kanshi, menene abinda ya haramtawa akan kanshi, yace ba zai saki ci ba, kamar da Allah subhanahu wata'ala yake ba da labari, kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura qul fatu bi turati fatluha in kuntum sadiqin, askin al-imran. Haka Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari cewa dukkanin abinci ya kasance wato halas ne ga banu isra'ila, illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi, in banda abinda isra'ilu ya haramta makan kansa. To menene wannan abin da ainihin wato hakan ta faru akan shi? Annabi sallallahu alaihi wasallam suka masa wannan tambaya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa, yake cewa yace da su kana yaskunul badwa yace annabi Isra'ilu wato Yaqub alayhis salam ya kasance yana zaune a karkara fashtaka irqan nasa sai yayi ciwon ainihin wato irqun nasa wannan haka ake fadan shi irqun nasa mana irq jijiya ta annasa wata jijiya ce a jikin katara wanda ciwo ne sananne a cikin al'ummomi tun da can ana ce mishi da turanci sciatica 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 haka ake kiran shi wasu malamai a cikin arabiya suna ganin akwai wato alama ta riwaya bil ma'ana anan saboda sun ce sai dai a ce kawai irq ko a ce sana domin wannan yana daga cikin babu idafati shay'i ila nafsi domin irq din dai shine sana din shine nasa amin suka ce sai dai a ce irq din kawai ya isa akwai sabai da masu kan sun yi fama da wannan ciwon kaman Usaid ibn Khudair wanda limami ne ya kasance yana fama da wannan ciwo har ya daina sallah sai sai dai sallah a zaune kamar yadda yake cikin kissarsa ciwo ne da yake samun jijiya a jikin cinya a jikin katara kuma har ta saukatin daga kan mazauni kwankwaso kenan ko kuma ka ce mazaunai har ya sauka cikin katara da kafan mutum ya rike ta Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Ahmad da Ibn Majah ya ruwaito yayi bayani akan maganin wannan ciwo Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya samu da wannan ciwo na irqun nasa abinda zai iya nemi akuya wadda take rayuwa a karkara ba akuya daurariya ta gida wadda ake bata dusa ko wani refined abinci ba wadda take cin ciyawa ta daga daji tana cin ciyawa iri daban-daban daga cikin halittun Allah cito aka samu irin wannan akuya aka yanka ta sai a kwashe kitsan dake jikinta sai a raba shi gida uku rana na farko a narka na farko mutun ya shanye rana na biyu a sake narka kashi na biyu mutun ya shanye rana uku a sake narka kashi na uku mutun ya shanye kuma za a yi wannan duka al-riq ne wato ba tare da ya ci wani abu ba akan wato niyan baccin sa wannan magani ne tabbatacce a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai sun yi maganganu akan sa kaman litafin tubatul awazi ya bayyana cewa ya kamata a lura cewa irin wannan magani yana yi ne ga irin mutanen da suke rayuwa irin wannan yanayin kamar da Ibn Qayyim shi ma ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad da wasu wurare cewa wannan magani kamar sauran magunguna ne irin na Larabawa wanda suke rayuwa irin wannan wajen cututtukan su saboda abincin su abinci ne wanda yake kankani madaidaici za ga cututtukan su ma haka kananan cututtuka ne madaidaita to haka ma maganin su wallahu ta'ala alam a takaice wannan annabi na Allah yana da cutar irqan nasa to sai falam yajid shay'an yulawimuhu illa luhumal ibli wa albanaha to sai ya rasa abinda zai ainihin zarga da cewa me ya ja mishi wannan ciwon da ya kama shi sai ya dauka cewa to watakila naman raqumi ne da kuma nonon raqumi fa lizalika harrama hato yace to na daina ci ba wai ya haramta ne a shar'ance ba ya barci ne da tunanin idan yayi ya barci zai rabu da wani cuta kamar yanzu ba kana da wani abinci da kake da allergy wato kake da kwannafi da shi ko kuma yake taya maka da zuciya kace za ka yi amai ko ka yi borin jini ko makamantar sa kuma mutumin da in ya ci wani abu ko ya sha wani abu kamar wani misali mutumin da in ya sha fura bai saba sha ba ko kamar yadda ake cewa fura da kifi ko nono da kifi ta yi jikin shi ya bori ko wani abu to sai mutum ya daina ci akwai wanda in ya ci wani abu sai ya kumbura mai ciki wani in ya ci gurasa yanzu misali irin wannan abincin da kanawa ko to sai cikin shi ya kumbura ko kuma saboda bai saba ci ba da irin su dai to sai ya ce to na daina ci falidhalika harramaha qalu suka ce sadaqata yahudawa fa da kan suka ce lalle kai gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne da ma sarkin gaskiya salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula qalu suka ce akhbirna man alladhi yatika min al malaika sai suka ce to yanzu abin da ya rage ka ba mu labarin wani malaika ne Allah yake aiko shi wurin ka ya kawo maka wahayi fa innahu laysa min nabiyyin illa yatihi malakun min al malaika min indi rabbih bir risalati wal wahyi faman sahibuka suka ce dan mun san kowanne annabi yana da wani mala'ika wanda Allah ya wakilta yake turo shi wurin sa ya kawo masa wahayi ya kawo masa manzanci ya kawo masa wahayi kai wane ne mala'ikan da ke zuwa wurin ka fa innahu innama baqiyat hadhihi hatta nutabi'aka suka ce wannan ita kadaice tambayar ta rage wanda zaran ka amsa ta daidai zamu bi ka insha Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu huwa jibril to ni aboki na mutumi na cikin mala'iku mai kawo mini sako shine wato jibril alaihi salam kamar da Allah ya bada labari nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin da wurare makamanta ire-iren waɗannan ruhul amin mala'ikan nan wato ruhu amintacce abin amincewa allamahu shadidul quwa mala'ikan nan mai tsananin ƙarfi yace ni shine wanda ke kawo mini wahayi shikenan daga nan sai suka ce ina ba zai yiwu ba sai suka ce zalika allazi yanzilu bil harbi wa bil qatli zaka aduna min al mala'ika sai suka ce a wannan da ke zuwa ya kawo labarin mutuwa da ainihin wato ya zo da kisa da duk wani abu da za a yi na yaki shike saukowa zaka aduna suka ce wai su wannan mala'ikan abokin gaban su ne kamar da Allah ya bada labarin su a cikin Baqara kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin kace da su wanda duk ya kasance yana adawa yana gaba da mala'ikan Allah jibrilu alaihi salam fa innahu nazzalahu ala qalbika to sani da cewa shi jibrilu ya sako maka da wannan alqur'ani zuwa ga zuciyarka ne bi idnillahi Allah ne ya bada izini ba shi ya sa kanshi ba da haka da Allah suke gaba kenan musaddiqan lima bayna yadayhi kuma alqur'anin yana gasgata abin da ke gaba gare shi wa hudan wa bushra kuma ainihin shari'a ce da bushara lil mu'minina ga mu'minai shine Allah yace man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibril wa mikaela fa inna Allah aduwwu lil kafirin wanda yake adawa da Allah ko yake adawa da ainihin mala'ikun Allah ko yake adawa da manzannin Allah ko yake adawa da jibril ko mikaela ko duk wani wato manzo cikin manzanni ko wani annabi cikin annabawa ko wani mala'ika cikin mala'iku to wannan ya sani Allah yana adawa da kafirai shi ma dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan amsa cewa in suka yi gaba da wani mala'ikan Allah to Allah yana gaba da su suma ina fata mun gane wannan wannan kawai wata waskiya ce suka yi wannan tambaya kamar da wasu rayu suke nunawa ba ta cikin asalin tambayoyin amma da suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu tambayoyin duka suka rasa yadda za su yi shine suka yi kokarin su waske tunda sun san wannan amsar da zai ba su sun san cewa Jibril ne mutumin sa to da zaran ya faɗa haka sai su samu hanyar da za su kiyin imani dama ba imanin suke nufi ba Allah ubangiji ya shirye shi mu dama yahudu ba imanin suke nufi ba dama wata dai manufa ce kawai ta su to almuhimmu dai mu yanzu a wannan hadisi a sanadiyar wannan tambaya da suka yi mun ji ilmomi masu tarin yawa masu zurfi salawatullahi wa salamuhu ala rasulina ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to shine sai annabi ya ce musu suka ce zakal ladhi yanzilu bil harbi wa bil qatli shi yake zuwa da yaki da kisa zaka aduna wannan abokin gaban mu ne mai mala'ika cikin mala'iku law qulta ina ma da ka ce mika'ilu alladhi yanzilu bil matsari dama ka ce mika'ilu ne mana mutumin ka wanda ke saukar da ruwan sama yake saukar da albarka suka ce war rahmati wanda ke zuwa da rahama lattaba anaka wallahi da mun bika a ƙaryesu fa anzalallahu ta'ala shine Allah ya saukar da fadin sa man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibrila wa mika'ila fa inna allaha aduwwul lil kafirin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana gaba da kafirai wannan shine hadisin kamar da muka ji sannan kuma akwai mas'aloli da dama da zamu tattauna game da wannan hadisi musamman akan ita gabar da malam din yayi ainihin wato ishara zuwa gare ta a cikin tambayar da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyu game da kaifa wato da suka ce kaifa tuqni fil mar'atu wa kaifa yuzkiru ar-rajul to abinda dama gashi malam ya kawo ta'liqi mai tsawo kuma zamu karanta wannan ta'liqin da ya kawo insha Allah dalla dalla kadan kadan har zuwa mu kai ga karshen sa zamu karanta shi saboda fa'idar sa da abinda ke cikin sa na ilmomin kimiyya da fasaha na san zai dauki wannan darasi namu da wata kila darasi ma mai zuwa amma dai zamu karanta din mallan yace ya dauko wannan magana daga wani babban likita musulmi mai suna Dr. Nazmi Khalil Abul Ata daga zancen shi ne aka dauko wannan rubutun eh na san wanda suke saurare na anan akwai ma wanda suke ma'aikatan asibiti ne wasu ma daga bai ba su saurara masana kimiyya ne da yan boko to su ji wannan bayani ni ba dan boko bane dan arabiya ne kuma ban yi science ba amma dai waɗannan karatukan gashi daga bakin malamai zan fade su ta yu in samu wahani ko kuskure ko kuma nan tufa albarkata abin nan tambaya Allah ya huwa ce mun ina da ma a gidana ina da wata mata da kuka sani wadda farfesa ce ta ilimin kimiyya da dai ke tana bangaren ita kimiyyar abin nan ne wato kimiyyar magani pharmaceutical chemistry take yi hafizahallahu yanzu rida ce a wannan harka to na dan tambita akan wasu abubuwa ko kuma wasu yan uwa masana da wata yaya ta likita wanda da na ta tambaye su dan fahimci abin dan kawai ni yanzu karanta muku shi zan yi yauwa kar a je ana tunanin wai ni ma likita ne a'a ba haka bane wallahi almusta'an mallan yace hadisin al-yawm an al-hadi al-ilmi an-nabawi fil wirath al-bashariyya jawabin da zamu tattauna a yau yace zamu tattauna akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin at-tibb al-ilm an-nabawi wato prophetic sciences ilimin kimiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil wiratha al-bashariyya game da fannin da ake cewa al-wirath al-bashariyya shine human genetics al-wiratha shine genetics wato ilimin da yake bayani akan wato inheritance the study of inheritance as it occurs in human beings wato dirasa bincike game da ilimin gadan halitta da gadan dabi'a da gadan kamanni da gadan yanayi wanda yake faruwa tsakankanin bil adama shine ake cewa al-wiratha to sai a mishi qualifier a ce human genetics al-wirathal bashariyya ilimin kimiyyar gado ta dan adam na iya na gadon biochemical bin components wato kwayoyin halitta gado na population bin wato genetics akwai clinical gado na wata rashin lafiya ma akwai behavioral wato gado na halaye ko dabi'u akwai intelligence genetics gado na hazaka akwai sexual genetics gado na abin nan akwai kasan nan da yawa dai malamai sun faɗe su molecular intellectual wane ne molecular shin da ake amfani da shi wajen gane DNA wajen gane ubuwa kuma kamantansa a takaice duka waɗannan filaye fagage na bincike da wasun su da dama malamai masana kimiyya ta halittar dan adam karkashin wannan fanni na al-wirasa suna yin bincike a kansu suna gwaje-gwaje suna shiga ɗakunan bincike suna yin aunan su da suka saba don fahimtar waɗannan abubuwa yace fa ma annan nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yub'ath mu'allaman da ilmi al-wirasa au ilmi al-ahya tare cewa annabi Muhammadu manzon mu sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko shi dan ya zama malami ne karantar da ilimin wato gadan halitta ba au ilmi al-ahya ko ilimin wato sanin tsirrai da halittu shine biology kenan walakin Allah subhanahu wata'ala yuhi ilayhi sai Allah yakan mishi wahayi bil haqa'iqil kauniyya ya sanar da shi ilmomi da suka shafi dabi'ar rayuwa inda ma yus'alu anha in aka tambaye shi aw yasbaha hunaka darura li dhikriha ko san da zama akwai wata bukata dan ambata haka aw yuhi Allah subhanahu wata'ala biha fi ijazi al-bashariyya fi ijazin lil bashariyya ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wannan bayani dan ya ainihin wato gaziyar da ɗan adam ya nuna musu iyakar su dan su yi imani wa burhanin ala sidiki nabihi sallallahu alaihi wasallam dan kuma ya zama hujja ga gaskiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa rasul sallallahu alaihi wasallam uti alquran wa mithluhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi alqurani kuma an bashi irin alqurani kwatankwacin alqurani tare da shi la tanqadi ajaibuhu da alqurani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ababan ban mamakin da ke cikin su na fa'idoji ba sa karewa wala yakhluqu an kasaratir radd. Qur'ani baya tsufa saboda yawan kai kawo akan shi kamar da tufa misali take tsufa ko wani abu. Wala yashba'u minhu al-ulama, malami ba sa koshi da Qur'ani. Wa indama natahaddathu an al-wirasa fi sunnan nabawiyya al-mutahhara fayajibu alaina an nuqaddima lil-mawdu'i bil-mafahim allati sadat al-bashariyya. Mala yace a sada zamu bayani mu tattauna game da qadiyar ainihin wato bayani akan abin da yake cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ilimin gadan halitta din nan. Yana da kyau mu yi shimfida da wasu mas'aloli na wato irin fahimta da ta yadu cikin ɗan adam wal haqa'iqin lati zakarata as-sunna da kuma ababan da sunna ta ambata mukhalifatun bihal waqi' as-sa'id, wanda abin da sunna ta ambata ya saba wa abin da aka saba ji a gari ghairil ilmi, wanda ba na kimiyya bane, irin wanda mutane suke fada wato abin da ake cewa common sense, kamar yadda muka fada a kwanaki a wani karatu ko da yaushe akwai karo tsakanin scientific findings da kuma abin da ake cewa common sense wato ra'ayul am, abin da ya baza gari a duniya sai a zo a ilimanci sai a gano ba haka bane. Duk da haka mutane ba su saki wannan abin da suka saba ji su kama abin da kimiyya ta fada gadan-gadan, ba za su ci gaba da ƙaryatawa suna cewa lalle ma kun ji ma an ce kaza, ai ba zai yi a ce kaza ba, har sai in abin ya zo ya buki fuskar su babu yadda suka iya, sannan daga baya su zo su amince bayan sun ga haza. To akwai irin waɗannan notions din, waɗannan maganganu a bakin mutane da yawa game da al-wirasa, wanda sun saba wa ilimi, abin da zo a sunna, sun saba wa abin da yazo a cikin ainihin wato kimiyya, abin da aka gano daga baya, sune zai mana ishara zuwa ga wasu su fan nasu ila ahadin qaribin wa ba'd al-mujtama'at wal afrad hatta al-yawm. Yace mutane har zuwa nan kusa, kai yanzu ma akwai wasu al'ummomi da wasu daidaiwa mutane har yau da muke magana, kanu la ya'lamuna anna ar-rajula, sun san ba su san cewa lalle shi mutum wal mar'a da mace yashtarikani fi intaji al-ajinna, ba su san cewa da miji da mata suna da tarayya wajen haifar da al-ajinna wato dan tayi fetus, dan da ake wato da wanda yake cikin ciki. Wa kanu la ya'lamuna anna al-mutahakkima fi intaji al-dhukur huwa amshaju ar-rajuli, kuma ba su kasance suna da masaniya akan cewa wanda yake da ta cewa al-mutahakkim, wanda al'amari ke hannunsa shike juye yuwar abu, fi intajin zukur, wajen haifaddiya maza, hiya amshajur rajuli, shine wato ruwan maniyi cakudade na namiji, kamar da Allah ya fara inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin, dai dai kawo mana aya a gaba nabtali faj'alnahu sami'an basira cikin suratul insan. Lalle Allah ya ce, Allah ya ce lalle inna khalaqnal insana min nutfa, haqiqa mun halicci dan adam min nutfatin, daga wani dugon maniyi amshaj, lafazin amshaj jam'i ne na mashaj, wanda za a ce adal a adal, ko kuma jam'i ne na mashij kamar da za a ce sharif ashraf, ma'anan amshaj shine akhlatun mutafarriqa, wato maniyi wanda aka caccakuɗa shi, ko dai ya zama caccakuɗa, wato caccakuɗa na namiji da na mace, ko kuma cakuda tsoka da jini da jini da kaza yadda yake jijjuyawa din nan, yana cakuda da junan shi, sun mai kunu kaza, sun mai kunu kaza, sun mai kunu murgatan, sun mai kunu alaƙatan, sun mai kunu murgatan, sun mai kunu wane ne, da wannan ana fassarawa da cewa shine to maniyin namijin shine determinant, shine al-mutahakkim, shine determinant na me zai kashi tsanci. Wa yadhununa anna al-mar'ata, to mutane ba su san haka ba, suna tsammani cewa lalle mace hiya sababu, ita ce dalili, ita ce sila, ita ce ke iya haifan namiji ko mace. Wa ma zala ba'dul juhala'i yu'aqibuna az-zawjati, haraka waye gari ma wasu jahilai ba su gushe ba, suna ainihin yin uquba, suna punishing din matan su ala wuladatihinna lil banati, idan matan suka haifa musu diya mata. Wa kathirun min ar-rijali tallaqu zawjatihim aw tazawwaju alayhinna li anna kull abna'ihi min al-inath, wasu maza da yawa sun sha sakin mata ko su ƙara aure saboda ana taifa musu yaya mata, su dinga zargin matan cewa su suka haifa musu yaya mata, ba su san cewa haihuwan ɗa mace ko ɗa namiji duka namijin shike determining haka, maniyin ɗa namiji shike determining samuwar ɗa mace ko ɗa namiji. Wata zawajin saniya sai su je su aure na biyu bi hadafi an tunjiba lahul walad, da fatan ta haifa mishi ɗa namiji. ومرجع هذا إلى الفهم الخاطئ. أبن دكي جاو وانن شيني كسكرم فهمتاني لطبيعة المرأة وزنسان طبيعة الأمج في عملية الإخصاب وجن واتو أبن واتو ينصرون والحمل لأو كان تكي والولادة حيهوة. أما الآن جامكا ينزو فالإلم أثبت أن المتحكمة في إنتاج المذكور ينزي دقا بايا كمية تاتبت الدجوة وانديك determinant نسا مور آنمج أو الإناث كو آمتي هي أمشاج الرجل شيني منين آنمج. ولكن ظلت هذه المعلومات العلمية سرا مخفيا إلى أحد قريب. أما وانن bayani na kimiyya ya ci gaba da zama wani abu boyayye har zuwa nan kusa kadan. Lidhalika amadatul yahudu ahlul ilmi wal kitabi ala ahdi nabuwati Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam ila ikhtibari sidiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To saboda wannan ma'aluma ta kasance ba kowa ya santa ba, shine yahudawa dinnan suka yi nufin bari su je su sun sani suna da ilimi bari su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su jarabta ilimin sa dan su ga me zai ce. فسألوه عن أصحاب الكهف والرقيم كاغا من جسن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم غمد أصحاب الكهف والرقيم وأن سمعين وأن ذي القرنين سكت تنبيه غمد ذي القرنين. وسألوه متى تؤتي المرأة ذكورا ومتى تؤتي إناثا وكيف يخلق الإنسان سكت تنبيه وأن مسألة حيهوا كذا كذا سكت تنبيه غمد فرقوا أبنتي الجنة فإذا ذارن سنشي غايتي مسوشيني هنتي كيبي سكت تنبيه كذا سكت تنبيه كذا حديثا سنة ديوة. وقد أجابهم صلى الله عليه وسلم إجابات موجزة النبي صلى الله عليه وسلم يباس أمسى وتكيمي قد يدس وقال يتي أخبرني بهن جبريل آنفا يتي تازن جبريل عليه السلام يذو يكاو من ون علم كما روى البخاري كما يدى الإمام البخاري يرويته رحمة الله عليه. فقد مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقال wani bai yahudi ya wuce ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa sahabban shi hadisi sai yace qalat quraishu sai yace yahudawa sun ce ya yahudi inna hadha yaz'umu annahu nabi kaga wannan yana cewa wai shi annabi ne. Fa qala la as'alannahu an shay'in la ya'lamuhu illa nabi ci to kar ku damu barin je mishi ta tambaya in dai ya san wannan amsa to shi annabi ne. Fa ja'a hatta jalasa yadu ya zauna fa qala yace ya muhammad ke kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mimma yukhlaqu al-insan daga me ake halittar dan adam. Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya yahudi min kulli ma yukhlaq daga duk abin da ake halitta shi min nutfati ar-rajuli wa min nutfati al-mar'ati juz'un min hadisin hadisi rawahu al-imam Ahmad yace ana haifar shi daga ana halitta shi daga wato tarayyan maniyyin namiji da maniyyin mace. Mala yace wannan wani hadisi ne wanda yake cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal wani sashi na shi. Wa fi hadisin akhar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi annabi yace inna ma ar-rajuli ghalibun abyad lalle shi maniyin da namiji ghalibun mai kauri ne abyad kuma fari thick and white wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar shi kuma maniyin ya mace wato raqiq wanda yake light ne mai ruwa ruwa ne asfar kuma wanda yake ainihin wato fatsi wato yellowish haka. Famin ayyihima ala aw sabaqa kana minhu ash-shaba yace duk wanda a cikin su ya fi yawa kuma ya riga yi shiga cikin mahaifa to shine za a samu kamantakekeniya. Ma'ana ita kama ta da alaka da yawan maniyin wanda yafi contributing da yawa yawan ainihin kwayoyin halitta sai dan yi kama da shi ko yi kama da wani nashi wanda kuma ya riga as-sabq shine wato wanda ya shiga gaba kenan tsakanin x wanda shine na diyamaci da y ko x wanda shine miji na iya bada y chromosomes da x chromosome amma ita ya mace ta bada kawai wato x kadai mana ita diya mace duk wanda yafi yawa tsakanin na ya mace ko namiji to shine zai zama kamanni. Ya mace tana bada wato kwayar halitta ne kawai na chromosome na X kamar da zamu zo mu ji zai ambata a can gaba amma namiji na iya bada X sai a samu X da X kenan ko ya bada Y sai a samu Y da X. mutum aka samu y da x sai a samu ɗaya namiji, aka samu x da x sai a samu ɗaya mace. To wannan shine abin da waɗannan hadisai suka nuna, kuma yanzu a kimiyyance aka tabbatar da haka. Al muhimmu kuma da waɗannan hadisan da yake ambata a cikin wannan sharhin zamu zo mu ji su anan gaba, mallam zai ƙara ambatan mana su. Kuma wannan inna ma ar-rajuli abyadu abyad ghalizun abyad, zamu zo mu ji shi a gaba insha Allah. To shine ya ci gaba da cewa yace rawahu Muslim, wannan Muslim ya ruwaito shi, wafi hadisin ya qulu fa in alama ar-rajuli ma al-mar'ati azkara sai da madana miji bi idnillahi, da idnin Allah. Wa in alama al-mar'ati ma ar-rajuli an ana fat sai ta zama ya mace bi idnillahi. Wa fil hadisi thalatha, wannan hadisi guda uku sabaqun ilmiyyun, kaga musulunci ya ainihin wato zama shine kan gaba wajen sanin wannan kimiya. Yashhadu bi nubuwatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan yana tabbatar da manzancin manzo Allah daga cikin alamun nubuwa. Fa fil waqti allazi kana la ya'lamu an-nasu min ayna yakunu al-janin, a wancan zamanin da mutane basu san mata ina ake samun dan tayin da ba. Qala sallallahu alaihi wasallam, annabi ya fada yace min kulli yukhlaqu min nutfatir rajuli wa nutfatil mar'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan karatu, asan da babu wanda ya san wannan karatu. Wa fi waqti allazi kana la ya'lamu fihi siyaratu sifati alwarafiyyati wa tanhiha, a lokacin da ba a san wani abu da yake da alaka da wato kwayoyin halitta, wasu su galabaici wasu ba, da wasu kuma su tura wasu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani ya ce fa min ayyihima ala sabaka, duk wanda ya ainihin wato zama kan gaba aisa da wazahara, shi yake zama kana shabahu, daga nan ake samun kaman take kene. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wannan bayanan a lokacin da babu wanda ya san su a cikin bil adam a duniya. Mala ya su gaba da cewa ya kulu subhanahu wa ta'ala, Allah yana fara sutul insani cikin sutul insan, fadan Allah inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Wannan aya a dazu wa ya kulu fi sutul qiyama, Allah ya ce hasabul insanu an yutraka suda, mutum yana so a bashi ne haka karazibe. Alam yakun nutfatin min maniyyin yumna, ashe bai zama nutfa dugo ba, min maniyyin na daga maniyyin yumna, ayyuraqu wanda ake ainihin wato zuboshi daga ainihin wato ya khruju min bayna sulbi wa tara'ib kina, thumma kana alaqatan, sannan ya zama qwayan nama, ya zama wani tsokan nama. Fa khalaqa alaqa, wato wanda yake ya dan makalkale haka, jini makalkalalle yayi kauri. Fa khalaqa, Allah ya halice shi, fa sawaili da tashi, sannan ya zama mudga din gudan tsoka. Fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha, kaji magana, sannan Allah ya sanya shi zama ilbiu wato pie, da namiji da ta mace, duk wannan aikin Allah ne. Shi kanshi mala'ika sai a lokacin Allah zai tambaye Allah, ya ce ya rab adhakarun am untha, ta mace ne ko namiji ya Allah. Qala subhanahu, Allah kuma ya faɗa shi tun najmi, ya ce wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna, Allah shi halici wato da namiji da ya mace min nutfatin, daga dugon mani, idha tumna, a lokacin da aka zazzago shi wato ya tunkudo juna din nan, ya sauka zuwa ga ainihin karan azzakari zuwa cikin al'auran matar. Fa ahadithu annabawiyya sharifa wal ayatul qur'aniyyal karifa, yace karima, kace kaga dai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yan alqur'ani, tu'akkidu anna al-insana makhluqun min nutfatin wa anna an-nutfata ja'at min al-amshaj al-madhkura, suna tabbatar da cewa dan adam an halice shi ne daga dugon mani, kuma wannan dugon mani yana zuwa ne daga cakwalenin mani al-mudhakkara na namiji wal mu'annatha da namace, wa anna al-mutahakkima wanda kuma yake determinant fi taridi jinsil mauludi, wajen tabbatar da jinsin dan da za a haifa, zakaran am unsa namiji ne ko mace, huwa maniyyur rajuli, cewa manin dan adam namiji ne. Wa hadhihi aynul haqiqati al ilmiya, wannan shine tsantsar abin da aka gano a ainihin science, haisu anna sabghiyat, yayin da asabghiya shine gashi ne, ce ai al chromosomat, chromosomat al mawjuda, kwayoyin halittar da ake samu a cikin mani, fil haywanat al manawiyya, kwayoyin halittar da ke cikin mani wanda su ake cewa chromosomes, almanawiyya lirajuli, wanda suke na namiji ko na mace, lirajuli na namiji ba'da al-inqisam ila al-khalaya al-ummiyya al-muwallada lis-sabihati al-zakariyya takunu ala naw'aini, kwayoyin halittar wato da namiji idan suka taho zuwa cikin marena sanda wato sha'awa ta taso mai ƙarfi kuma suka huru dan adam zai fitar da mani zai inzalin mani da namiji su suka rabu zuwa gida biyu akwai nau'un yahmilu sharata dhukura akwai wanda yake dauke da shara yake dauke da wato identity na da namiji na haifa da namiji shine y wal akharu yahmilu sharata alunusa dan kuma shike dauke da alama x shine na mace to da namiji yana da waɗannan guda biyu yana iya bayar da gudumowa donation na mani mai tambarin y wato wanda namijin mani ne kenan yana iya bada kuma wato mani mai tambarin x wanda ta macen mani ne Allah cikin kuma ikonsa da kaddara wasu malamai kimiyya su tabbatar da waɗannan maniyan guda biyu ba iri ɗaya bane tun daga ƙwayar halittar dan adam namiji daban ne da ta mace wajen saurin su da wajen ɗabi'ar su da rayuwar su a cikin inda Allah ya halicce su da zaman su a cikin mahaifa duka ba ɗaya bane sarki ya tabbata ga Allah mahalicci masanin komai bainama tahmilu buwaydatil mar'a almuwallida min alkhalaya al-ummiya المولدة للبويضات شارات الأنوثة فقط X يعني ده سوكما قوين حالتا ده كي جيكي اعمتي اتكين اين هين واتو ابنن انت واتو ادن تاسك قوي ادن تانا ovulating اعمتي سانت تكي ovulating تكي واتو جيكين يناي نما هاي فتا تاشيريا ما اوكن تكي اتكي ساركي كي ننغالي با ينتا وطا ساتي قرادة ين ساركي كوكما كافن ساتي قرادة زوان ونزيني اما كو نتاكي وكوكو نكي نتاكي سانت تكي جيكين شيري ta saka kwai tana jiran maniyin da zai zo wato ya fertilizing din kwan to abin da take saka wannan kwai a wajen kawai in ya wayi gari ya zama dan halitta wanda ke shirye da karban maniyi dan a hada kera mutum to x ne kawai ta mace ne wayin da amaliyatul talqih bainar rajuli wal mar'a a san da aka samu wato amaliya aikin at-talqih wato me za a ce kaman wato saduwa din kenan ko kuma kokarin hura rayuwa to nan wajen falwidatul muannisa x idza laqihat bil haywan al manawi lil rajul al hamil lil sabghi al madhkurati y idan wannan x din ta gama da namiji mai y ja al mauludu zakaran sai mutumin sai dan ya zama halitta ya zama x and y kenan sai da namiji idza laqihat al buwaydatul muannisa idan kuma wato ta mace ne x din da ke jikin namiji ita ta zo ta bil haywan al manawi lil zakari al hamil li sibghi al unusa na mace dama ita koyo shi x ne to idan namiji shi ma ya bada gudumawa x ja'atil maulida unsa sai ayi fa mace ai anna al mas'ula an naw'il janin huwa amshajur rajuli kaga kenan shi namiji shine yake da responsibility wajen me zai bayar in ya bada namiji a samu namiji in ya bada ta mace a samu ta mace dama sai an hada abun guda biyu x da y ko x da x to ita mace kullun x ko take iya bayarwa haka Allah ya dace ta shi namiji ne yake bada y utana kuma ya bada x ran da ya bada x kaga an samu x da x kenan sai su zama ta mace ran da ya bada y an samu x da y sai su zama ta miji dan haka haihuwar da namiji ko ya mace responsibility ka ne ya kai da namiji an haifi da namiji kai ne ka bada namiji kai ne ka bada mani namiji an haifi ya mace kai ka bada mani namiji karka zargi yar mutane kai ta jin haushin ta ko kuma babaka ta dinga jin haushin ta cewa ta kasa haifa muku namiji ba aikin ta bane ina fata mun gane wannan malamai kuma sun faɗa akwai abubuwa da yanayi da dalilai da suke jawo ainihin a samu wato idan maniyin suna gudu suna gaggawa su je su fertilizing ya ake yi wani ya wuce wani har ya je fara shiga wannan zaran ya shiga kuma sai a rufe mahaifa idan aka samu shiga guda biyu shine ake samun tagwaye Allah ya samu dace ina ganin murmusa ran ga ita an fara kiran sallah sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi